yanzu dai zabe na kananan hukumomi ne dama aka shirya gudanarwa kuma wannan zabe yana tafiya kamar da aka tsara a wasu yankuna na birnin Lagos kuma mutane sun fito a irin wayannan yankuna amma kuma akwai rahotanni cewa ba a samu fitowar mutane da dama ba a wasu yankuna inda aka samu ruwan sama kamar da bakin kwarya.
To ruwan saman ne ya hana mutane fitowa ko kuma me ke faruwa?
To gaskiya za a iya cewa ruwan saman ne ya hana fitowa domin a bincike ya nuna cewa ba a kai musu jama'a da dama wato ainihin kayan zaɓe ba. Kuma idan muka yi la'akari ta ita kanta hedikwatar hukumar zaɓe na jihar Lagos tana wani yanki ne da wannan ambaliyar ruwa ya auku. Saboda haka dukkan su hukumomin zaɓe ana ganin wannan matsala na ambaliyar ruwa shi ne ya shafe su. Amma dai rahotannin da muke samu yanzu na cewa an fara zaɓen a wasu yankuna da ke nesa da birnin Lagos kamar unguwanni irin su Agege da su Badagiri da dai makamantansu.
To Malam Babangida, an tsara zaben nan za a gudanar da shi a yau Asabar, sai gashi kuma an samu wannan matsala a wasu yankuna. Idan masawar na bai da mu a makon da ya wuce ko in ce mako biyu da suka gabata an samu ambaliyar ruwa a yankin Victoria Island. To wani yanki ne wannan ambaliyar ta shafa?
To yanzu wannan ambaliya dai ya fi shafan ainihin kamar yankin Ikuri da kuma yankin Yarba da kuma wasu angwani dai da ke tsakiyar birnin Lagos kuma gefen ruwa irin su Lekki da Dakanji Estate kamar yadda dai rahotanni da muke samu ke nunawa.
To kasancewar gashi dai da alamu dai wannan ambaliya ta kawo cikas ga zaben da ake, akwai wani magana daga hukumomi cewar an ɗaga zaben ko kuma za a sake zaben ga yankunan da wannan ambaliya ta shafa?
To gaskiya kawo yanzu babu rahotannin da ke nuna cewa an ɗage wannan zaɓe. A hasali ma dai bayanai da muke samu na cewa ana gudanar da wannan zaɓe a wasu sassan da aka fara zaɓen nan a ƙwararren lokaci kamar wasu masu wajen ƙarfe uku na rana aka fara zaɓen nan maimakon ƙarfe tara na safiya kuma goma haka, wanda kuma da aka ce ƙarfe biyu na rana za a gama wannan zaɓe. Amma har yanzu lokacin da muke wannan magana bayan ƙarfe uku na rana babu alamun an kammala wannan zaɓe.
Wakilin murya Amurka kenan a jihar Lagos Babangida Jibrin, malam mun gode ƙwarai da gaske.
To ma'adalla.
Da ban ban